Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Muhammad Babangida da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 26 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu, biyo bayan nada manyan sabbin hafsoshi a rundunonin sojojin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi a yau. Masana na bayyana ra'ayoyi daban-daban. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril yayi da masanin tsaro Manjo Bashir Galma mai ritaya akan sauyi hafsoshin kasar. Bayan haka za ku ji rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai Sir Muhammad ya fara mana da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Talata za a rantsar da ƴan majalisar dattawan Amurka a matsayin alƙalai da kuma masu taimakawa alƙali a shari'a ciki tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Sai dai ba za a fara yin shari'a ba sai ranar 8 ga watan Fabrairu. Bayan da shugabannin ƴan Democrat da na ƴan Republican a majalisar dattawan suka amince da ajinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan ɓangarorin biyu na ƴan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da ƙara da kuma tawagar lauyoyin Trump don su shirya. Ƙarin lokacin zai ba majalisar dattawan damar tabbatar da ƙarin waɗanda shugaba Joe Biden ya naɗa a matsayin ƴan majalisar zartarwarsa. Da yammacin jiya Litinin, ƴan majalisar wakilan waɗanda za su kasance masu gabatar da ƙara a shari'ar sun yi tattaki zuwa zauren majalisar dattawa don kai kudirin da yake tuhumar Trump da tunzura magoya bayansa su mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a farkon wannan watan na Janairu. Wannan hatsaniya ta sa ƴan majalisar sun yi ta neman mafaka don tsira da ransu, lamarin da har ila yau ya yi sanadin mutuwar mutum biyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ƴan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus, yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala tiriliyan 1.9 wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake buɗewa da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala 1,400 kai tsaye ga Amurkawa. ‘Yan Republican sun nuna turjiya kan yawan kuɗin da kuma yadda ake gaggawa ƙoƙarin cimma matsaya. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya faɗa jiya Litinin cewa duk wani mataki da za a ɗauka ya kamata a auna shi da idan basira, ba wai ranto kuɗaɗe ba da za a tura waɗanda ba sa buƙata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce bai kamata ƙasashe masu arziki su jibge tarin allurar rigakafin COVID-19 ba. Yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba. Ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron ƙungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo, inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa, wasu ƙasashe sun sayi kusan ninki huɗu na yawan da al'ummar suke buƙata, yayin da aka bar wasu ƙasashe a rana. Shugaban na Afirka ta Kudu ya ce duniya ba za ta tsira ba idan wasu ƙasashe suna yi wa mutanensu allurar rigakafin amma wasu ba sa yi. A yau Talata majalisar dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka a zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata. Blinken ya ce a shirye yake tunkari ƙalubale da ƙasashen China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa ke haifarwa Amurka. Ya ƙara da cewa China ta fi zama babban ƙalubale ga muradin Amurka. Yana mai cewa ko da yake akwai ƙofar da za a samu haɗin kai. Ya kuma ƙara da cewa akwai fannin da babu jituwa a dangantakar. Akwai kuma waɗanda za a samu haɗin kai idan abin ya shafi muradin ɓangarorin biyu. Sannan ya yi alƙawarin tada ƙaimin ma'aikata da jami'an diflomasiyya. Blinken ya ce yana kallon Amurka a matsayin ƙasar da ke jagoranci a ƙasashen ƙetare bisa girmamawa da ƙwarin gwiwa da take da shi.
Da Muhammad Babanne da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, biyo bayan naɗa manyan sabbin hafsoshi a rundunonin sojojin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya samu tattaunawa da wasunsu. Daga Abuja ga cikakken rahoton Hassan.
Sabbin manyan hafsoshin da aka naɗa ɗin su ne Major General Leo Irabo da shi ne zai jagoranci baki ɗayan rundunonin sojojin Najeriya. wanda kuma zai karbi aiki daga hannun General Abayomi Gabriel Olonishakin. Sai Major General Ibrahim Attahiru, wanda shine sabon babban hafsan hafsojin sojojin ƙasa, da zai maye gurbin General Tukur Buratai. Rear Admiral Ezer Gambo shine sabon babban hafsan hafsojin sojojin ruwan Najeriya, wanda zai maye gurbin Vice Admiral Ibok Ikwe Ibas. Kana sai Air Vice Marshal Ayo Amawo, wanda shine sabon babban hafsan hafsojin sojojin sama, wanda zai maye gurbin Air Marshal Sadiq Abubakar. Garis Gololo tsohon soja ne da ya taka rawa a rundunar sojan Najeriya.
Ni na ji murna yanda aka canza chifo Ahmed Sadiq da chifo Anibal Sadiq da chifo Air Sadiq da kuma CDS chifo Ibrahim Sadiq yayi kyau sosai, saboda yanzu murna mutane ma a Najeriya suna murna, talakoki ma sun san cewa baban ba gosu loban, kuma Allah ya sa su karfar muna wannan mutanen Boko Haram din nan da yanki na fadin nan da kowa zai kwanta ya huta a gidansa, kuma Allah ya sa su yi aiki sosai, kuma shi ba bai duba su, duk wanda bai aiki ba ko wata shi da ya cire shi a kawo wani kawai, ko wace na football ba je an kori Lampard ba na Chelsea, to in mutum bai abun girgi ba ko a sallame shi je ya dan huta a gida kawai, a kawo wani wanda zai aiki shine magana kawai.
To amma ga kwararru irin su Dr. Faruk Bibi Faruk, yana ganin abin duk daya ne.
Gaskiya a karan kaina bana cikin waɗanda suke ta azazzabi tun a da, ko kuma suke ta kiran ne cewa a cire sushin shugabannin tsaro na Najeriya. A tunanina ma ni ban yadda cewa a rinka sa wai iyaka irin ta shekaru akan wannan in yazo zai gajeren shekaru ya tafi ba a harkan zaman hafsan hafsoshi, amma a gaskiya dokokin da suke kasa dama sun riga sun wuce haddin lokacin su, yawancin su sun wuce shekarun, yawancin su kuma sun kai da yanayin da lokacin tafiyan yayi.
Masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin sallamar manyan hafsoshin sojojin Najeriya ba shi ne mafita ga matsalar tsaron kasar ba, to ko menene?
A canza tsari da ake da shi da yasa har ake gaban sun gaza yi, da fata shi shugaban kasa zai bi wannan canji da kuma sake tsarin yadda suke ayyukansu, yadda za a bar su yi ayyukansu ba tare da sa siyasa da sauransu a ciki ba. Muna so a tuna cewa yadda aka canza su aka yi tsammani canjin nasu zai yi haka aka yi da, to yanzu muna fata zai gyaru, su da suka gama suka tafi sai muna musu fatan alheri, amma to mun fara ganin alaman kaman zai wani abu, amma ba ta nan ba, ba girin girin ba ji ba haushe ta yi mai. Muna so mu ga me zai canza tsari a yadda ake aiki, ba wai canza ma'aikatan kawai ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon sauyin zai kawo sauyi ga sha'anin tsaro a Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Hassan mai na kaina.
Ba ba wanda ya dauke su ba ba mai jiwa wannan duniya lam,
Najeriya a wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin yayi da masanin tsaro Manjo Bashir Galma mai ritaya ya ƙara mana haske game da sauye manyan hassoshin kasar kai da hirar ta ta kasance da Babangida
to Babangida wannan tambaya da kai mini tambaya ce kwarai da gaske mai muhimmanci domin an dade kamar yadda ka fadi ana keba shugaban kasa ya canza wayennan mutane domin ana gani kaman dade wanda suka yi shi sa ake ganin alaman kaman yanda suke tafiyar da abun bai yi sauri ba kaman yanda mutanen kasa suke so to kiraye kiraye nan dai sun dade ana yin su su mai shugaban kasa yawa to ina ganin alama dai ka san lokaci Allah ke da shi to wannan karan dai kiraye kiraye nan dai sun sa shi ya canza su din to amma mu ko da can abinda muke ce dalilin da yasa muke cewa ayi taka tsantsan shine ba a san irin salon da wayennan din zasu zo da su wanda yake ya bambanta da wayennan domin an kallu lura shi babban harsoshi shi Leo Irabo ai ya dade a Maiduguri shine kuma theater operation gaba daya na wannan wurin kuma sauran ma ai duk suna cikin masu tafiyar da tsaron na cikin abuna na kasar nan mun tabbatar a lokacin da indai ba zai dauko daga kasa bane gaba daya yaje dauki wani captain zuwa sama yace ya bashi wannan abu duk wani wanda zai taba wadansu ne masu fadi aji a cikin wannan yaki da ake na irin wannan abu to abun fadi anan shine wallahi hamd yaji kiran mutane ya canza su din mu kuma abin da ya rage mana mu musu fatan alheri amma dole mu fadi dalilin da yasa muka dinga nuna shakkun na saurin cewa a canza su din dan kar ta zo na daya mun san da kasar nan take a fara magana annada wannan dan ya fito daga wannan wuni wannan da wannan saboda ga addini shi ba na da wancan ba ba dauko wancan ba wancan gefe ce shi bai yadda ba kaza kaza kuma a zo dan wani miskila zai faru a dan fara samun wani dan abu kuma Allah ya sauke ka ji ce a menene duk dan Najeriya duk halayen mu ne yana duk suna iya faruwa shi zai muka dinga cewa a dinga yin ataka tsantsan kuma gaskiya na Allah da nabi kuma bai kamata mu ce wai dan mun samu sabuwar riga mai condemn ta da ba ta dadin nan gaskiya ta yi mana kokari ta cire mana zafin rana ta tare mu na ruwan sama saboda haka nan bai kamata mu urgar da ita dan mu samu ta sabuwar riga mu ce a shine ba a dai a hankali kuma a bi wayannan da addu'a da ba su kwarin gwiwa domin shine suke so kuma yanda suka dinga kira a dinga ba su labarin bayanai na sirri akan bata gari ya kamata a tashi tsaye idan ana so wannan canji da shugaban kasa yayi a ga canjin da mutane din suke ta tsammani suke ta fatan zai faru Allah sa haka nan shi yafi alheri
masu sauraro Manjo Bashir Galma kenan a hirarsu da wakilin murya Amurka Babangida Jibrin akan sauya manyan hafsoshin Najeriya da aka yi a yau to yanzu kuma ga Mustafa Nasir Batsari da rahoto na musamman akan gwamnatin jihar Niger Najeriya da ta ce za ta yi bincike akan wasu Fulani 24 da aka kashe ta hanyar yankan rago a jihar
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta gudanar da bincike akan kisan wasu Fulani guda 24 ta hanyar yankan rago a karamar hukumar Mariga dake cikin jihar lamarin dai da ya faru a garin Bangi ya dukkatar karamar hukumar ta Mariga a ƙarshen makon nan da ya gabata yayi matukar tayar da hankalin mazauna garin bayanai dai sun nuna cewa wasu da ake zargin yan kungiyar sa kai ne masu bada gudunmuwa akan matsalar tsaro daga yankin Zuru ta jihar Kebbi suka yi dramikiya a garin Labangi a kokarin su na fafutukar yan bindiga masu tayar da hankalin jama'a to sai dai daya daga cikin fulanin da aka yi ma dan nasa yankan rago ya ce mutanen fa sun wuce gona da iri kamar yadda yayi karin bayani a lokacin da ya garzayo ofishin mu da ke Mina
Farida Usman daga Bangi
na to me yake tafe da kai
abin da ke tafe da ni abin da ya faru a wajen mu saboda jiya abin da ya faru an kashe mu na mutum 24
su wasu da kashe su
yan sakai
na'am wato kaman masu aikin tsaro
a to da bora
na'am
su suka kashe su ni kaina yaron waje na ma a yankin
shi na'am shi yaron naka babba ne
eh babba ne
me sunan shi
Muhammad yake
tamami menene laifin su wanda aka kashe ta akwai wani abu da suka yi
babu laifin ko na Naira 5 ko na Naira 5 babu laifi ko na Naira 5 daga cikin
dukansu Fulani ne
ku dukansu Fulani ne dukansu dukansu Fulani ne babu wanda da a ce baba Hilla ce ba dukansu Fulani ne
amma su ba ku ga ko akwai yana da alaka da batun tsaro din nan yan bindiga da suka addabi mutane
babu
kuma wanda aka kashe din ba wanda ake zargi ko barawo ne ko wani
abu babu tabban daga cikin wadanda an haka kashe babu wanda za a ce barawo ne babu shi ko guda babu shi
kamar dukansu matasa ne ko
akwai dan shekara 80
kuma wanda aka kashe
akwai shekara 70 akwai mai 60 akwai mai 50 duka daga ciki sai matasa masu shekara 40 haddan mai 20 ma daga ciki
yaron ka shekarun shi ne wanda aka yanke
sai yaro na shekarun shi 20
wai yankewa suke ko bindigewa suke ko
yankewa suke za a kwantar da mutum a yanke wani kuma sare shi za a yi wani kuma halbi aka kai musu da halbi da yankewa ko an ka halbe mutum sai an yanke shi shi to ko kamu mu muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da wannan lamarin
ta shugaban karamar hukumar ta Mariga Alhaji Idris Ibrahim TO ya ce tabbas ɗan kungiyar sa kan sun kashe rayukan jama'a kuma ya ce bai san lokacin da waɗannan ɗan sa kai suka shiga karamar hukumar ta Mariga ba
an rasa rayuka kaga wannan abun bakin ciki ne nan ma ina kira ga ainihin Fulani mazauna karamar hukumar Mariga local government musamman nan yankin da abun ya faru da su yi bakin kokari su shiga cikin wannan al'amari mu zauna lafiya yau abin da ya faru wani in barawo ne wani ba barawo bane da zaran an ce ai kan mai uwa da wabi to tabbas ana iya taba wani wanda bai da laifi
to su waɗannan yan sa kai na can yankin jihar Kebbi din su kuma gayyatan hukumomi ne ko ku wasu daga nan yankin naku
ina gaya maka ina kuma fada maka da babban murya chairman na Mariga local government bai gayyato su ba na binciki DTO na ba da sanin shi suka shigo ba na binciki shugaban yan banga na Mariga local government shi ma ya ce ba da sanin shi suka shigo ba amma bayanin da muka samu na sirri cewa sun biyo barayi ne barayi suka shigo Mariga local government so kaga dole su ma mu zauna da su shigowan su da fitowan su ya kasance muna asani na'am Allah ya zauna da mu lafiya
wannan al'amari dai ya sa shugabannin Fulani a jihar Niger yin kira da kakkausar murya domin ganin an dauki mataki Malam Muhammadu Shehu na ɗaya daga cikin shugabannin Fulani
ya kamata a dauki mataki wanda dukkan mai allaci mai sarkin Sudan yana iya kan nashi kokari ki a bar taba kowa da ku ya kamata ya nemi mai sarkin zuru don Allah nashi mutane shi ba shigo na mutane to banda shi kashi rawtun 60 70 zo ka kashi har da dukkan dan shekara 80 ya an kashi akwai dukkan da yawa amma wannan abu gaskiya wannan abu abin bakin ciki
amarin kana da Allah akwai bata gari amma wadan suka shan wahala a yanzu dai a cutarwa barayi cuta mai mutane aiki nafi akwai gargar shanu wallahi babu irin Fulani dole na tabbata ki na tabbata yanzu akwai kamar nan na local government to na tabbata yanzu akwai wani wanda yana wanda ake ce masa alkawar a cikin wata guda yana ga abinda muka yi sai an wa Fulani kinafi waje miliyan 22 amma akwai wanda kai dukki guda da zai shana yi sai miliyan 8 amma an samu nan bata gari an kama guda biyu an kai sarakunan barayi sun ci musu gida sun kashe musu muna Fulani guda biyu akwai Amani akwai Ibi shi ma an kashe sarkin Fulani yankan rago barayi sun kai musu to amma ko kullum mu ake baki to jiya kuma jiya yan ta'adda don sai ince don sun ka doki mutum to cinga sun kashe shi ba saraki yan ta'adda ne ba jami'an tsaro bane zamu ci don jami'an tsaro bai wannan abin akai sarki ne dan gore yan ta'adda sun kashe shi babbar rayuwar yan ta'adda sun kashe al'an burnuru a shekaran jiya ranar 19 ga wata
daukan mataki ko a ba hukuma a hukunta su ya kamata wannan a ba su rai da rai ne su kawo mana bala'i don banda on foma har abada mace kai ba za ka gane gidanka ba don baiwa wani ya zo daga wata kasa daga shiyan zamfar ko kaina ya zo ya dauki Fulani da annan ne hukuma zai cuta mu wani kaga dan on foma ya san sirrinka
wallahi na yi imani billahi la ilaha illa wani ko cin to bai dauka Fulani da aka shi ko ba haka ake ba
kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani da muka samu daga rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari domin kuwa kakakin yan sandan jihar Wasiu Abiodun bai dauki waya ba to amma gwamnatin jihar Niger ta ce za ta gudanar da bincike akan lamarin musamman ganin yadda waɗanda ake zargin sun fito ne daga jihar Kebbi inji sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro a jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane
kaga tun da yake border ne wato ina wanda yake don ka tashi daga kwatankwaro har zuwa shiyan bena kaga akwai so kila sun tsallako ne tsallako wanda suka yi har suka shigo nan kuma kila suna bin wayannan abin ga su wayannan yan ta'adda ne kuma Allah ya kaddara cewa kila you know an zo an samu fulani wanda yake mabusan hawa ba sai su kaba suka haru masu to irin wannan duk na tabbata akwai lokacin da shi ma commissioner na police ya ba da umurni cewa kada a ji a ka dauko wadansu yan sake daga wani wuri daga wani jiha
na'am
su shigo cikin you know jihar Niger ba tare da an ba su dama ba to idan haka ya faru dole ne za a yi bincike tsakanin state zuwa abin daga Niger da zuwa Kebbi mujibe actual ya faru saboda ai magana abin idan abin ya zama haka kowane lokaci ana har mutane wanda yake ba sun hawa ba sun soka ba kaga abin zai zo ya musu
gaskiya ne
yes
a halin da ake ciki kuma a wani labarin akwai dubban jama'a da suka bar gidajensu a sassan kananan hukumomin Rafi da kuma Faikoro saboda har-haren yan bindigar kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin shirye-shiryenmu na gaba Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
a cigaba da wasan kwallon kafa na nahiyar Afrika na kan wasa dake buga a cikin gida Republique Democratique du Congo RDC ta yi waje da jamhuriyar Niger a maraicin jiya inda ta markade Niger din da ci 2-1 yayin da wannan rukunin Congo Brazzaville ta wa kasar Libya ci 1 da nema Niger din ta kare a matsayi na 3 a wannan rukunin da maki 2 kawai bayan jamhuriyar ta Niger ta yi kunnan doki a wasannin ta 2 da suka gabata da Congo Brazzaville da kuma kasar Libya a rukunin na jamhuriyar Niger Republic Democratic Congo RDC ce ta daya kuma a kwata final za ta kara da mai masaukin baki kasar Cameroon yayin da Congo Brazzaville da tarake RDC a rukunin na jamhuriyar Niger zuwa mataki na gaba sa ta goga da kasar Mali sai dai wannan wajen road da aka yi da jamhuriyar Niger a wannan kwambalar tabar bacin rai mai tarin yawan gaske ga yan kasar sanadiyar kurakurai da mai tsaron gida na jamhuriyar ta Niger yayi sosai a wannan karawar ta jamhuriyar Niger ta karshe da Republic Democratic Congo commander ɗaya daga cikin ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa na Niger din yayi mini karin bayani
sunana Amman Bashir wanda kai san dan fiti wanda ke nan kwani hakikanin gaskiya mun fuskanci bakin ciki sosai musamman da karshe a ce a hidda Niger bisa ga wani kuskure wanda su ma sun san da shi ba su yi wani suka gyara shi ba tun ma ta warko mashi ta biyu an samu irin wani kurakurai da ya kamata a ce sun yi kokari sun gyara shi kaga ba su gyara shi ba idan ka liso da aka yi mashi ta warko ka sallahin mai tsaron raga aka zo na biyu aka samu kuskure gare shi kenan yanzu ma ya kamata a ce sun dauki kwara mataki kan mai tsaron raga tunda shi kai kanka shi yana cin kwallo kaga mu idan aka liso da aka dawo da mita ɗan Niger sun yi wasa sosai sun mahi RDC wasa amma sai kasance golin namu ya zo ya mana gaza irin wanda ya saba yi can baya kenan wannan ana cewa haddalahin kocin shi yana yiwa bai bashi gargadi da ya kamata kenan kaga mu gaskiya wannan bakin cikin mun koka da coach din da kuma shi wannan gola din mu wannan
hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF a ranar jiya ne da yamma ta fitar da jadawalin wasan kwallon kafa na matasa yan kasa da shekaru 20 wanda za a fafata a kasar Mauritania wannan shekara ta 21 wasannin da za su hada kungiyoyi goma sha biyu a karo na harko sabanin takwas da suka samu fafatawa a wasannin na matasa na yan kasa da shekaru 20 a kwallon kafa a nahiyar Afrika kuma za a darsa ne daga ranar 14 ga watan Fabrairu zuwa 4 ga watan Maris na wannan shekara a rukuni na daya group A akwai kasar Mauritania mai masaukin baki sai kasar Cameroon Uganda da Mozambique a rukuni na biyu akwai kasar Burkina Faso Tunisia Namibia da Republic Central African a rukuni na uku
group C akwai kasar Ghana sai Tanzania da Gambia da kasar Morocco shi dai ga al'ada kungiyoyin da suka kai wasan kusa da na karshe na wasan kwallon kafa a nahiyar Afrika na matasa yan kasa da shekaru 20 sune ke wakiltar nahiyar a wasannin kofin duniya na matasa yan kasa da 20 na kwallon kafa wanda yake wasan ya kamata a ce ya wakana kasar Indonesia a wannan shekarar amma dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta soke wannan gasar saboda halin da duniya ta tsunduma ciki na matsalar sha'anin lafiya da ya shafi allobar coronavirus ko kuma COVID-19. Haruna Mamman bago na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sai wannan kuma muka zo ga labarai a takaice.
Talata za a rantsar da ƴan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a shari'ar ciki tsohon shugaban kasa Donald Trump. Sai dai bazan a fara yin shari'ar ba sai ranar 8 ga watan Fabrairu bayan da shugabannin ƴan Democrat da na ƴan Republican a majalisar dattawan suka amince da a jinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan bangarorin biyu da ƴan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da kara da kuma tawagar lauyoyin Trump don su shirya. Karin lokacin zai ba majalisar dattawan damar tabbatar da karin waɗanda shugaba Joe Biden ya nada a matsayin ƴan majalisar zartawarsa. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ƴan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala $1.9 trillion wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake buɗewa. Da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala $1,400 kai tsaye ga Amurkawa. A yau Talata shugaban Afirka ta Kudu Cyril Maposa ya ce bai kamata ƙasashe masu arziki su jibgi tarin allurar rigakafin COVID-19 ba, yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba. Ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron kungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo, inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa. A yau Talata majalisar dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka a zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata. Blinken ya ce a shirye yake tunkari kalubale da kasashen China, Iran, Russia da kuma Koriya ta Arewa ke haifarwa Amurka. Ya kara da cewa China ta fi zama babban kalubale ga muradin Amurka. Yana mai cewa ko da yake akwai kofar da za a samu haɗin kai.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya ce ya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ke taku Binti Ekeru take muku fatan alheri da kwana lafiya. Ma'assalam.